Healing Baba. On top.
Sound North East Records.
Sarauniyata kin zama jinin jikina zinariyata kece na bar wa gaina let me take it to the north side need a kill life we go chop life baby no the worst time now my baby sile oh baby jo my baby sile oh I fit to show you love my baby Soyayya na baki ke ma banta ke soja ke yaki karfi sai zaki labari zan baki karki mamaki soja ke yaki karfi sai zaki
ba wata baki ba wata Ba wata
Soyayya shine zan baki Gargata kyakkyawa Soyayya shine zan baki
Soja ke yaki karfi sai zaki labari zan baki karki mamaki soja ke yaki karfi sai zaki
ba wata tun baki ba wata ba wata Ba wata
baby no do gara for me I feel to come there waya money baby no do gara for me I feel to come there waya